da wannan naƙin ko ba kharash naƙin kuma har yau dai da shine ake Allah tabaraka taala fa kharajna bihi nabata kulli shay fa kharajna sai muka fitar bihi da shi wannan ruwan bilma'i nabata kulli shay sare na kowane abu fa kharajna minhu khadiran sai muka fitar da wani abu tsanwa shay'an akhdar wani abu tsanwa da harko nukhruju minhu min al-khadri muna fitarwa daga wannan tsanwan habban mutarakiba ya'ya wanda suke kwayaye na cimaka mutarakiban ne hawan juna yarkabu ba'dahu ba'dan sashin suna hawan sashe ka sanabil al-himdati tamkar zangarnu zangarniya kenan zangarniyoyi na alkama yayin zuwa gani da bisa da kamar suna goyen juna wannan yana cikin abubuwan da malaman zamani suka fitar da abin da kace mai al-ijazul ilmi wani abubuwan da yake gagarau na al-Qur'ani giba gani ba san ashe akwai wannan Qur'ani da yake cewa fa akhrajna minhu khadiran nukhrij minhu abu mutarakiba sai da ilimin zamani a bangaren shulkoki da ya zurfi yanzu da ake da kayan bincike da lura sosai a gane ashe duk wani abin da zai hita duwansu abin da zai hita na kwaya suna hita ne akwai wani abu wanda yake wata madda wadda tsanwa wani abu tsanwa daga wannan shi wannan tsanwan shine ke fitar da yayaye na duk kwayayyaki bake ne na shukuki wani abu ne wanda sai a zamanantar ilimin zamani aka fahimta da haka shi Qur'ani ne shekara 2000 da wani abu gashi ne yayi bayani haka abin da wannan yana cikin abubuwan da masu abin da suke ayoyi masu tabbatar da cewa wannan abu ne na Allah mahalici in ba haka ba taiwa ashe an san wannan abin da sai da ilimi ya ci gaba da shekaru da ci gaba sannan aka gano abin yanzu amma shi yanzu an jima da Qur'ani ya fara shi akhrajna minhu habban mutarakiba kenan wa min an-nakhli haka nan wa min an-nakhli min tani'iha mun ka fitar shi ma daga a iccen da dino min tani'iha awwalu